rahotanni na ma cewa wasu mahara ne daga ƙauyukan jihar Plateau suka ƙetaro tare da farma wasu ƙauyuka na kananan hukumomin Karim Lamido da kuma Ibe a jihar Taraba, inda har aka samu asarar rayuka baya ga duke da suka sace. Kana kuma suka yi ma awon gaba da wasu misanna Amin Damian daga Cimfuman da ke karamar hukumar Karim Lamido, da yanzu aka make gudun hijira a Jalingo Fadar jihar Taraba. Yakob Bai ne da aka yi musu hari akan shadda ma wasu ƙauyuka bayan da suka yi gudun hijira, inda kuwa zargin cewa
wasu kabila ana ce da su Tarof, wato Yargamawa daga Plateau, din su fara karmana hari su kwace mashina su yi fashi su duke mutane daga gona, ba mu san me ya kawo haka ba.
Sun sake bin su a Amam, sun sake kashe wasu a wurin, sun tafi da wasu da rai wajen mutum hudu, suka kama mai anguwan wurin mai suna mai anguwan Boyelon Kwal da mutane uku suka rike su, suna nan da rai ne sun mutu ne sai Allah. A yanzu dai mutane na gaba daya ni musamman ban san wuraren da sauran mutane suka wasar da su gaba daya, kowa yana gudu ne a jeji, wasu sun makala wasu wurare wanda ni ma ban sani ba. Ni dai kokari na yanzu ina ma gwamnati kuka ta taimaka mini da hukuma su kore mini mutanen da sun duki wannan wuri, sun take over, sun zanna a gurin har yau ba su fita ba.
Shi ma dai da yake karin haske Honorable Baba Muhammad Usman, kansila da ke wakiltar mazabar Amar, yace baya ma ga wurin da aka kashe hailayo maharan sun ko sace wasu al'umma a yankin, inda ko suka yi awon gaba da su.
Akwai mutane guda hudu wanda suka kidnapin nasu, sannan akwai kuma yan kananan yara da har yanzu dai muke neman su. Sun zo sun shiga ƙauyukan Kanshar, sun tarwasa wannan ƙauyuka, kuma mutanen Kanshar din suka gudo suka shigo garin Amar, suka sake bin su nan cikin garin Amar suka tarwasa su.
Shi ma wani ganau ya bayyana cewa ba wannan ne karon farko da maharan kan ƙetaro daga jihar Plateau zuwa Taraba domin kai hare-hare ba.
Muna zanne kawai sai muka ji cewa ai ga mahara suna zuwa cikin garin Amar, kamar da wasa kawai sai muka fara jin harbe-harbe. So daga nan dai jama'a sai gudu, aka watse aka tarwatse a cikin gari, mata na gudu, yara na gudu. Wannan abu ya dade suna yin wannan abu, sai dai shiga cikin garin Amar, wannan shine da suka kawo hari suka shigo cikin garin Amar.
To sai dai kuma da ya tuntube shi ɗaya daga cikin shugabannin al'umman tare da ke makwabtaka da waɗannan yankuna, wanda ma su ne ake zargin cewa suna kai waɗannan hare-haren. Ya ko musanta cewa su ne ma ke kai waɗannan hare-haren sarika nauƙen.
Comrade Dande Lobo sunana kenan, shugaban Tarok. Kai babu gasi a ciki, babu kashin gaskiya. Sun wani wanda ya fito hukuma suka kama suka ce taro ne suka zo suka kai musu hari, to ni ba zan sani ba, domin ba abin da ma ya haɗa mu da su ba, bari dare mu ce za ka yi wani hari.
Shi wani kira a samu zaman lafiya?
Gaskiya mu yanzu zaman lafiya shi ne muke fata, amma ce al'umman taron da suka kai wani hari a wuri kai babu, muna neman zaman lafiya yanzu. Kuma daga nan za ka iya tashi daga nan har damfa har ko ina ne yanzu ba wani abin da ya faru.
Ya mako ne zuwa yanzu tuni ba aka tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin kare rayuka. LPDB misal da ke zama kakakkiyar na 'yan sandan jihar Taraba ya ce kawo yanzu tuni har sun tura jami'an kwantar da ta zo ma zuwa yankin.
A yanzu haka dai akwai matakai masu yawa da aka dauka domin tun faruwar abin, mun tura yan sanda waɗancan wurare da sauran jami'an tsaro dai aka fita domin a tabbatar da cewa an shafa al'amari, kuma yanda nake maka magana dai komai ya riga ya lafa, kuma muna sake sa ido domin kada ya sake faruwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.